Guess what? Fruity music. Lil Jenny Childish in the building. Ain't taking about money right here. Come on, God, man. Let's do this. KDS, what's up? Lokaci kamar haka ne fa aka haife ka, babu bata lokaci aka baka sunanka. Ga ka bulbul kuma tulaushi mamatan ganka. Ka bar saka napkin ka koma saka boxer. Yanzu kan ka girma sai dai ka shafa gebunka. Yanzu ka yi aure har ma ka zuba ƴaƴanka. Allah ne ya baka to ai dole ka yabe sa. Mu buga celebration don kai za mu bude fanta. Mu yanka kaci mu ci don mu ba mu harkin ganda. Mu kira DJ mu cashe rawa da buga ganga. Duk wanda ke bata maka rai ni ne dan sanda. Keep your fire burning like a soldier in Miami. Putting up your rival killing shows like Kimani. They cut your cake like it's your wedding but a bad day. Babu bata lokaci yanzu kan happy birthday. Gaisuwa na kawo ina ta ihu cewar dai. Celebration zaka yi ta ko da kunin jirge. Kar ka manta ka yi wanka dai domin ka burge. Just wanna wish you a happy birthday wherever you are right now. Love keep us. And this is for the sake of the one who got heaven and earth. I pray for peace, love, prosperity and long life. I go by the name Lil Jenny Childish. What's up, I mean Jenny Kenan. Happy birthday, Mutumina. Happy birthday, man.